sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 18 ga watan Fabrairu, shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Kungiyar alƙalan kotunan tarayya a Amurka za ta yi wani taron gaggawa a gobe Laraba, za ku ci kan menene? Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ya kamata hukumomin China su yi takatsantsan kan alƙalmarin da suke fitarwa da ke nuna raguwar masu kamuwa da cutar coronavirus. Sannan a Uganda an tura sojoji su yaƙi fari.
Kanan labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan Najeriya da masana sun fara sharhi game da cewa Najeriya ba ta cikin jerin kasashen da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ke ziyarta Afirka.
In ka tsaya ka kalla magana wanda ya shafi tsaro kadai ya isa ya hana Amerika ta zo kasan nan.
Har ila yau a Najeriya an sami wani rashin jituwa tsakanin mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro da shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa da masana ke ganin hakan zai iya sanya harkokin tsaron kasar cikin rudani.
Wannan abun da ya faru tsakanin shi NSA da Tosca ya bude mu'amalar Najeriya cewa abun da muka fada shine gaskiyar magana.
Sannan muna tafa da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu ga Mahmud da cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Kungiyar alƙalan kotunan tarayya a nan Amurka za ta yi wani taron gaggawa a gobe Laraba. Bayan da jami'an ma'aikatar shari'ar kasar suka yi katsalandan a wata ƙara da ta shafi wani babban aminin shugaba Donald Trump. Shugabar kungiyar mai shari'a Cynthia Roof ta ce ta shaidawa muryar Amurka hakan, inda ta ce sun kira taron ne saboda sun damu da yadda ake sukar alƙalai batun da shi ake sa ran zai mamaye taron. Kodayake ta kaucewa faɗaɗa bayananta, amma dai shari'ar ta ce wato ba za su iya jira har sai lokacin taron da suka saba yi a lokacin farkon hunturu ba. Shi sa suka kira taron a yanzu. A makon da ya gabata ne dai ma'aikatar shari'ar Amurka ta shammaci jama'a ta yi sassauci ga Roger Stone, wanda aka samu da laifin yi wa majalisar dokokin ƙarya da kuma hana doka ta yi aikinta a lokacin binciken shishigin da Rasha ta yi a zaben Amurka. Masu shigar da ƙara sun nemi kotu ta yanke mai hukuncin shekara 7-9, hukuncin da ya kamaci irin waɗannan laifuka. Amma sai ma'aikatar shari'a ta yi sassauci ga Stone bayan da shugaba Trump ya shiga shafin Twitter ya yi korafin cewa hukuncin shekara 7 ya yi tsauri da yawa kuma rashin adalci ne. Shi dai Stone babban aminin shugaba Trump ne. A yau Talata, jami'an kiwon lafiya a China sun tabbatar da cewa mutum 72,000 ne suka kamu da cutar coronavirus zuwa yanzu, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya doshi 1,900. Waɗannan alƙaluma na baya-bayan nan sun haɗa da mutum 98 da suka kamu da cutar, wato suka mutu sanadiyar cutar, sannan 1,000 da wato lamarin da ya dora babban nauyi kan fannin kiwon lafiyar kasar ta China, ya kuma sa hukumomi suka hana shige da fice a wasu yankuna a wani mataki na daƙile yaduwar cutar. A jiya Litinin, babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce alƙaluman baya-bayanan da hukumomin China ke fitarwa na nuna cewa ana samun raguwar masu kamuwa da cutar, amma ya ce akwai buƙatar a bi abin sannu a hankali.
This trend must be interpreted very cautiously. Trends can change as new population.
Yace ya kamata a yi takatsantsan kan yadda ake bayyana alƙaluma. Al'amura kan iya sauyawa yayin da cutar ke ƙara shafar wasu yankuna. Saboda haka yayi wura ayyana cewa za a ci gaba da samun raguwar alƙaluman. Kafar talabijin din kasar ta China ta ruwaito cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu a yau Talata har da shugaban asibitin Wuchang da ke yankin Wuhan, inda cutar ta fi kamari. Tsohon magajin garin birnin New York Michael Bloomberg ya yi nasarar shiga zango na gaba a muhawarar da ake yi tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Democrat da ke neman tikitin karawa da shugaba Trump a zaben watan Nuwamba. Wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da kafafen yada labarai na NPR da PBS suka yi, wanda aka fitar a yau Talata, ya nuna cewa Bloomberg ya samu goyon baya da kashi 19 cikin 100, wato yana biye kenan da Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont da ya samu kashi 31 cikin 100. Wannan sakamako na nufin Bloomberg ya kai kashi 10 da aka gindaya a matsayin takin da ake buƙatar ɗan takara ya kai cikin mahaurori 4 da aka yi kafin ya shiga zango na gaba. shi dai tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden shine na uku da kashi 15 cikin 100 Senator Elizabeth Warren ta samu kashi 12 yayin da Amy Klobuchar ta samu kashi 9 sannan Pete Buttigieg ya samu kashi 8 a da ranar uku ga watan Maris za a yi babban gangamin jam'iyyar ta Democrat inda jihohi 14 za su fidda gunin da zai kara da shugaban Trump a zaben watan Nuwamba
To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa taskar hotannin mu kamar yadda kuka ji a farkon shirin wasu ƴan Najeriya da masana sun fara sharhi game da ziyarar sakataren harkokin waje Amurka wato Mike Pompeo zuwa Afirka musamman maganin cewa Najeriya ba ta cikin kasashen da zai ziyarta ga rahoton da wakilin mu Babangida Jibril ya aika mana
To sai kamar da aka saba a ƴan shekarun baya Najeriya bata cikin kasashen da sakatare Mike Pompeo yake ziyarta don kuwa da muhimmancin kasar ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci a nahiyar ta Afirka da kuma kasuwanci tsakanin Najeriya da kuma Amurka baki daya tani da wannan mataki ya jawo sharhi tsakanin ƴan Najeriya yanda wasu ke sukan kasar ta Amurka wasu kuma ke ganin matsalar daga Najeriya ne ga dai abinda wasu ƴan kasar ke cewa game da ziyarar ta Mike Pompeo a kasashen na Afirka banda Najeriya farko dai ga Comrade Musa Jeka wani mai fafutukar haƙƙin bil'adama na kungiyar Amnesty Support Group
mu muna gani sun fahimci rashin nagartaccen shugabanci ne da kuma rashin tsaro da kuma rashin kula da al'umman kasan waɗanda ake mulka saboda in ka tsaya ka kalla magana wanda ya shafi tsaro kadai ya isa ya hana America ta zo kasan nan sannan kuma na biyu waɗannan farfaganda da ake ta yi na abin da ya shafi a cin hanci da rashawa din nan shi kanshi gabaki ɗayan shi abun ya zama akwai tasgaro a ciki babu gaskiya a ciki
kaman ministan harkokin wajen Amurka da ya tsallake Najeriya wannan mataki da ya doka shine mataki wanda ke tabbatar da cewa duniya ta ci gaba Najeriya kuma still muna nan dai inda muke ƙara komawa baya ma ake yi a maimakon ci gaba ko kuma a maimakon a ce an samu haɓaka bangaren tsaro da
ko a kwanan sai da kasar ta Amurka ta saka Najeriya cikin kasashe da za ta sanya wa ƴan kasar takunkumi na wani nau'in visa na zama a cikin kasar ta Amurka bisa zargin ayyukan ta'addanci ga dai abinda wasu ƴan kasar ke faɗi da farko ga malam Mikael Shagarda kuma Rabi Lumani mazauna birnin Lagos
maganar hana ƴan Najeriya maganar visa da Amurka ta yi kwanan nan tabbas wannan shi ma wayansu alamomi ne da yake nuna cewa akwai dai lauje cikin naci zaka ga cewa kaman tana kokarin nuna wa duniya cewa ba ta jin dadin abin da shugaba Buhari yake aiwatarwa a Najeriya shi yasa kwata-kwata take nuna wa mutane duniya cewa kwata-kwata yanzu tana neman kaman za ta yanke wayansu ƴan hurdodi da Najeriya amma dai ga mu mutanen kasan muna ganin ai idan muka tsaya don kokarin gyara al'amuran mu a kasan mu ina ganin babu wani abin damuwa ko wani tashin hankali
da ya kamata a ce in dai har Amurka wani jigo a Amurka zai kawo ziyara Afirka ya kamata a ce to ya fara da Najeriya in ma bai fara da Najeriya ba ya kamata a ce ya zo Najeriya sannan kuma na biyu kaga a ƴan kwanakin nan ne shi kansa shugaban Amurka Donald Trump ya sanya takunkumi na hana visa ga ƴan Najeriya domin a zo a zauna zama na dindindin Amurka saboda sha'anin tsaro saboda kaga yanzu a Najeriya harkar tsaro din nan ta tabarbare
ziyarar ta Mike Pompeo a Afirka dai ya maida hankali ne akan bunƙasa tattalin arziki da tsaro daya daga cikin matsalolin da ke ciwa ƴan Najeriya tuwa ƙwarya ko da yake a ganawar da shugaba Muhammadu Buhari da shugaba Donald Trump na Amurka a bara sun amince na sayarwa Najeriya wasu zaratan jiragen yaƙi da kuma sauran taimakekeniya ta fuskar tsaro sai dai kuma wasu na yi wa ziyara a matsayin na neman nisanta kasashen Afirka da China da yanzu haka ta yi kaka gida a kasashen na Afirka Babangida Jibril mai Amurka daga Lagos
to madalla a gaida Babangida Jibril yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu
To a yau Talata hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fararen hula a Syria ba su taɓa shiga yanayi na barazana ba kamar a wannan lokaci da dakarun gwamnati ke kai farmaki arewa maso yammacin ƙasar a wani yunkuri na ƙwato ikon yankin yayin da take magana a birnin Geneva shugabar hukumar Michelle Bachelet ta yi kira ga bangarorin da ke takaddama da juna da su kaddamar da shirin tsagaita wuta su kuma samar da hanyoyin da fararen hula za su fice daga yankin cikin sauki. A daidai Litinin shugaba Bashar al-Assad ya yi wani jawabi na ba sabon ba a talabijin inda ya sha alwashin cewa birnin Aleppo zai farfado fiye da yadda yake a da bayan da dakarunsa suka kwato yankin daga hannun ƴan tawaye.
Aleppo has won and Syria has won. We have all won over the fear that they tried to grow on our hearts.
Yace birnin Aleppo da Syria sun yi nasara. Mun yi nasarar kawar da fargabar da ke karuwa a zakatunmu. Mun kuma yi nasarar kawar da tsoron da suka yi kokarin dasa mana. Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi kiyasin cewa sama da mutum 900 ne suka fice daga yankin tun daga watan Disambar bara. Yayin da farin dango ke ci gaba da mamaye yankin gabashin Afirka. Hukumomi a Uganda sun tura dakarun kasar domin yakar kwarin da ke yi wa gonaki shigar cinyedu. Rotani na nuni da cewa yayin da kwarin ke ratsa yankunan sukan yi kwayayen da aka yi kiyasin za su kyankishe cikin makonni masu zuwa. Lamarin da ya jefa fargaba cikin zukatan manoma kan abin da ka iya faruwa a nan gaba. Ita dai kasar ta Uganda ta kasance kasa ta baya-bayan nan da take fuskantar matsalar mamayar farin dangon waɗanda yawansu ya kai miliyoyi bayan da suka ƙetara kan iyakar Kenya. Sai da duk da tura dakarun kasar da aka yi don su yaƙi farin, Komanda Manjo General Kabuma ya ce akwai ƙalubale.
And when we kill them or during the spray, then they jump and go on top of the trees.
Yace idan muka yi kokarin kashe su ko kuma muka yi kokarin musu feshi sai su dane kan bishiya kuma bayan aikin kayan aikin mu ba sa iya kaiwa saman bishiyoyin.
To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya an sami wani rashin jituwa tsakanin mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro da shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa da masana ke ganin hakan zai iya sanya harkokin tsaron kasar cikin rudani. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
Shi dai mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro Manjo General Babagana Mangono ya zargi shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasa Malam Abba Kiyari da yin shishigi a cikin sha'anin tsaro. Inda ya umarci manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasar da su guji karɓar umarni daga hannun Malam Abba Kiyari. Yana mai cewa wani lokacin ma Abba Kiyarin na bada wannan umarni ne ba tare da sanin shugaban kasa ba, wanda hakan na ƙara addamar mala sha'anin tsaron kasa. Shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasa bai da hurumin kare kasa ko kuma jagorantar sha'anin tsaro, in ji Mangono. A saboda haka kiran taro da manyan hafsoshin tsaron kasa da ma jami'an diplomasiya akan sha'anin tsaron ba tare da mai bada shawara kan sha'anin tsaro ko kuma ministan tsaron kasa ba. Wannan tamkar karan tsaye ne ga kundin tsarin mulkin Najeriya. General Babagana Mangono yace ci gaba da katsalandan da Malam Abba Kiyari ke yi akan harkar tsaron kasa wannan ka iya tauye nasarar cimma tsaro da shugaban kasa ke hankoran yi. Wannan sabani dai tsakanin manyan jigajigan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, inji Manjo General Junaidu Sani Bindawa da ke zama tsohon babban komanda a rundunar sojojin Najeriya. Yace hakan ka iya tauye sha'anin tsaro a kasar.
Illa ma ba karama ba, musamman yanda muke cikin hali na haula'i na tsaro ta ko ina, illan da yake yi ko kuma ma illan da yayi, dan yanzu kaga ya fito cewa ma wasu abubuwan da na maganar tsaro din nan ya nuna cewa wannan rishin ji ya kamata shugaban kasa ya kirawo su in zai za su ne za su ci gaba da yi mai aiki, su ci gaba da yi mai aiki kowa ya tsaya tsakani ga Allah, kuma saboda martaban office din da suke riƙe da martaban ƴan Najeriya su bari a yi aiki yanda ya kamata.
Su ma masana irin su Dr. Kabiru Sufi na ganin wannan sabani na jigajigan gwamnatin tarayyar lalle ka iya kawo cikas ga harkar tsaron kasa.
Zace yiwu su manyan hafsoshin kasan nan su ka samu wato umarni daban-daban daga wurare daban-daban, tunda kamar yadda aka ga takardar korafi din wanda aka ce ta fito ne daga ofishin shi mai bada shawara din, wanda ta nuna cewa kamar su daina daukar umarni daga ofishin shugaban ma'aikatan. To wannan ya nuna cewa zai iya shi kuma ba su umarni din, kuma wasu daga cikin su su dauka, wasu kuma su dauka gane shi wancan shugaban ma'aikatan cikin gida din to kaga idan ana samun umarni da yake cin karo da juna to za a iya samun matsala
a safiyar yau ne jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta fidda sanarwa inda ta dora alakin wannan kwamacala akan shugaban kasa Muhammadu Buhari sakataren jam'iyyar na kasa baki daya Senator Umaru Tsauri ya mun karin bayani
mutanen Najeriya da yawa har matar shi ta faɗa cewa waɗansu ne suka yi hijacking gwamnatin shi kuma kina nan aikin shi a faɗa mishi ko a gwada mishi ko a kawo mai sa hannu so gaskiya magana bai san abin da ake ba wannan abin da ya faru tsakanin shi NSA da su staff ya gwada mai Najeriya cewa abin da muka faɗa shine gaskiya magana an waye gari wannan baya iya saboda ka abin da ya kamata shine ya choose the path of honor ya yar dan mangoro duka da kuda ya ce mulki na afa wanda ke iyawa
da na tuntubi babban mai magana da yawan fadar shugaban kasa Mr. Femi Adesinawa kowane martani za su mayar akan haka ya ce da ni ba zai ce komai ba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 10 da minti 16 na safe ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina kinyaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon zai leka jamhuriyar Niger inda wakilin Musulun Mumin Barma ya tattauna mana da mai bawa shugaban kasar shawara akan noma da kiwo Dr. Manzo Abubakar ya kuma yi karin bayani akan noma da kiwo da ake gudanarwa a kasar tun daga lokacin da ta sami yancin kai zuwa yanzu
lalle abin da ya shafi noma duk wanda ya zance noma ya fara zance yace aiki na harko wanda dan adam wanda dan adam ya lakanta kuma wanda dan adam ya koya kuma wanda shine daga shine duka wani aiki ko kuma an sa ayyuka suka tashi aikin noma dai in aka dauke shi a jumlce ya kumshi da abin da ya shahi noma yace noman abinci noma na gandari noma na kamar lambu noma na gonakai wanda ake aka sani kamar noman damuna da kuma kamun kihi ko kuma yace kiwon kihi kiwo wanda aka sani babba da abin da ya shahi aikin itace hudda zumuwa da makamantansu duka wannan in aka yi zancen noma ana magana da wa'inan duka wannan ayyuka ko kuma wannan bangare-bangare na noma to he zamanto yanzu kaman mu abin da shafi Niger mun shi dogara iyaye da kakanni da noman damuna bancin shi kuma da yake damuna bata da karko sosai wata biyu zuwa wata uku wata hudu haka take in tarihi dole ne kenan ga gani a lokacin da rani ne ya koma ga tabakuna inda za a yi noman rani wanda kuma anan ne ake kaman noman lambu wata garka wa'ansu kananan abubuwa haka wanda ake yi noma wanda za a kai kasuwa to ga gani wannan bangare ne na wannan karamin ince bangare na abin da shahi noma a nan Niger kuma babban bangare na abin da ake ce ma noma shine abin da shahi kiwo kuma da yake abin da shahi Niger Allah ba mu hilaye Allah ba mu ince kuma kaman guraren da ciyawa take iya haɓakowa da kuma kan wa'ansu itatuwa da ake samu wanda su ne ake gangama dan saboda abinci ya ishi dabbobi wancan haka kuma hilayen nan masu yawa da suna akwai hasken rana wanda su ne abubuwan da ya kamata in ana son a tafiyar da kiwo ko na irin ya zama to da akwai hili kuma da akwai ilciya za samu da da kuma haskarana kaga muna da haskarana wanda kina kara ma dabba kuzari da karhin kashi bancin har kuma haskarana shine yake ba kaman itatuwa ciyawa tayi karhi ke zaman to tana da inganci wajen abincin dabbobi to wannan ma shine kyautar da ubangiji Allah ya ma kasamu dan saboda wannan kaji ganin noma da kiwo sun zaman to babban ayyukan da za a iya sasahun gaba a nan kasar mu ta Niger to amma a yanzu ta hiyar ta noma da kiwo ta hiyar ce wanda yake tun lokacin da aka Niger ta samu yancin kai zaman to abubuwan da ma'aikanta da mutane suka sa gaba don saboda a ci amfaninsu don saboda mutum ya kare mutuncin shi da zaman shi na dan adam yanda zai samu abincin da zai ciyar da kanshi da ya ciyar da iyalinsa to amma yawanci da yawa sai aka yi kasamun kaman gurbacin yanayi wanda yake ya zama kuma bancin haka in an su shekarun sai a samu kaman alloba abin da shahi kamar hori wanda yake kawo matsaloli da yawa to a lokacin nan a baya ba da yawa bane suke abin da shahi aikin garka ko kuma aikin numarani akwai lokacin da aka haɓaka wannan aikin numarani shine kaman wajen ince 1974 daga wannan lokacin kuma abin da ya kawo dai 1984 inda aka samu wata shekara da aka yi hori sosai kuma mutane suka jikita sosai to a lokacin nan ne gwamnatin nan lokacin nan yace to mu koma mu ba da ƙarfi wajen abin da shahi numarani
masu sauraron mu anan zamu da tsaya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban shirin yanzu a madadin bakon namu Dr. Manzo Abubakar da wakilin Musulun Mumin Barma da ya tattauna da shi sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
a yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne daga Haruna Abdulmumin Mai Gwado da Ilyas Ibrahim Dambushiya suka ce a yau muna son ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin mu nuna rashin jin dadi game da mutuwar mutanen da suka rasa rayukansu a jamhuriyar Niger sakamakon turereniya a wajen bin layin rabon tallafi Allah jiga musulmi amin sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Lawar yace ina kira zuwa ga shugaba Buhari da ƴan majalisu da gwamnoni da ku ji tsoron Allah ku farko daga baccin da kuke yi ku tashi tsaye haikan ku samar da matakan tsaro da za su kare lafiyar jama'a da dukiyoyin su domin a yanzu kam ƴan ta'adda suke mulkin wasu sassa a kasar nan musamman arewacin Najeriya sai sakon da ya fito daga Muhammad Ahmad Usman yace a gaskiya yadda ƴan ta'adda suka mamaye kananan hukumomin Rafika Gara da Mashegu da Shiroro a jihar Neja abin ya fi karfin tunanin mu amma babu wani kokarin a zo a gani da hukumomin mu suke tabukawa ya Allah ka kawo mana taimako daga nan sai sakon da ya fito daga Isa Lawal Girgir yace salon VOA Hausa gargadin da shugaba Buhari yayi yanka da mutane ƴan ta'adda su dauki doka a hannunsu a gaskiya wannan gargadi yayi daidai saboda daukar doka a hannukan haifar da mummunan sakamako sai sako daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace salon VOA Hausa har ramuwar gayya da wasu ƴan bindiga suka kai wasu kauyukan batsari a jihar Katsina abin bakin ciki da takaici ne ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya sakonmu na ƙarshe ya fito daga Hassan Dogon Faci yace assalamu alaikum VOA Hausa sannu ba ta warke ciwo amma tana da dadi in ji Bahaushe muna yaba gwamnatin jihar Katsina akan ziyarar jajantawa da ya kai mu mutanen kauyen Tsamwa da Dankar dake yankin karamar hukumar Batsari akan harin da ƴan bindiga suka kai musu tabbas ya nuna ya damu abin da yake damun al'umma to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullun godiya muke yi
Madalla a gaida Binta S Yaro da wasiƙun masu sauraro yanzu kuma ga wannan sakon yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da takaitattun labaran duniya
Kungiyar alkalin kotunan tarayya a nan Amurka za ta yi wani taron gaggawa a gobe Laraba bayan da jami'an ma'aikatar shari'ar kasar suka yi katsalandin a wata ƙara da ta shafi wani babban aminin shugaba Donald Trump. Shugabar kungiyar mai shari'a Cynthia Ruth ce ta shaidawa muryar Amurka hakan inda ta ce sun kira taron ne saboda sun damu da yadda ake sukar alkalai batun da shi ake sa ran zai mamaye taron. Kodayake ta kauce faɗaɗa bayananta amma dai mai shari'ar ta ce ba za su iya jira har sai lokacin taron da suka saba yi a lokacin farkon hunturu ba shi sa suka kira taron a yanzu. A yau Talata jami'an kiwon lafiya a China sun tabbatar da cewa mutum 72,000 ne suka kamu da cutar coronavirus zuwa yanzu yayin da adadin waɗanda suka mutu ya doshi 1,900. Waɗannan alƙaluma na baya-bayan nan sun haɗa da mutum 98 da suka mutu wato sanadiyar cutar sannan 1,886 da suka harbu da ita wannan cuta lamarin da ya ɗora babban nauyi a kan fannin kiwon lafiyar ƙasar ta China. A jiya Litinin babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce alƙaluman baya-bayan nan da hukumomin China ke fitarwa na nuna cewa ana samun raguwar masu kamuwa da cutar amma ya ce akwai bukatar abin sani a hankali. Tsohon magajin garin birnin New York Michael Bloomberg ya yi nasarar shiga zango na gaba a muhawarar da ake yi tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Democrat da ke neman tikitin karawa da shugaba Trump a zaben watan Nuwamba. Wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da kafafen yada labarai na NPR da PBS suka yi wanda aka fitar a yau Talata ya nuna cewa Bloomberg ya samu goyon baya da kashi 18 cikin 100 wato yana biye kenan da Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont da ya samu kashi 31 cikin 100.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma anjima da dare da misalin karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da kuma Julie Lagos Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan namu na yau Mr. Dan. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya sai mu haɗu insha Allah a cikin shirin namu na dare. Yanzu a dakaci shirin yau da gobe.
yau da gobe